sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta su ce kai tsaye ta shirin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niya. Hawa kuma na iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Suko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama ta charto suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sauraro da ku a yau Laraba 5 ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan Washington DC tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Maryam a ba mu kanin labarai
ta wasu masu gabatar da kara a Burtaniya sun kai karar wasu ƴan ƙasar Rasha biyu da laifin zagon ƙasa da kuma yunkurin kisa ta hanyar amfani da guba akan wani tsohon jami'in leken asirin Rasha da diyarsa a watan Maris din da ya gabata matsan lamba Amurka akan India na ta dakatar da kai mai Rasha da daina sayan makamai daga Rasha din suna cikin muhimman batutuwan da za a tattauna akai a yayin da India da Amurka ke shirin yin wani muhimmin taro yunkurin da ake na kawo ƙarshen yakin shekaru 17 da Amurka ke jagoranta a Afghanistan na samun goyon baya a cewar sakataren tsaron Amurka Jim Mattis
to ma da kanin labaran kenan a cikin shirin za ku cewa runnan ƴan sandan Najeriya ta ce za ta tabbatar bangaren nan mai yaki da fushi da makami da satan mutane ya tsaya bakin aikin sa.
Order functions to perform are for order police formations.
DCP Adekoju Ilori yace babban aikin rundunar EFSAS shine su yi yaki da ƴan fashi da makami.
A can jawon Adamawa Taraba wani bangare ne da yankin Kamaru mutanen yankunan suka ce suna kira da gudanar zanga-zangan neman ƴancin cin gashin kai.
Da ya tabbatar mana da kasan akan kan kanmu da kanmu mu fita a karkashin Najeriya mu fita kan
kabari ha kuma muna da rahoto akan ƴan jarida da suka ce za su ci gaba da yekuwa akan illan labaran ƙarya sai kuma shirin himma ba ta garago wanda ni zan gabatar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wasu masu gabatar da kara a Burtaniya sun kai karar wasu ƴan ƙasar Rasha su biyu da laifin zagon ƙasa da kuma yunkurin kisa ta hanyar amfani da guba akan wani tsohon jami'in leken asirin Rasha da diyarsa a watan Maris din da ya gabata. An kwantar da Sergei Skripal da diyarsa Yulia a asibiti bayan da aka gansu a suma akan wani benci a wajen wasu manyan kantuna da ke garin Salisbury a kudancin Burtaniya. Masu bincike sun gano cewa wata guba mai lahanta jijiyar bil'adama da ake kira Novichok da aka yi a zamanin gwamnatin Soviet ita ce ta illata su. Ms. Sue Heman, wata shugabar hukumar binciken manyan laifuka, ta faɗa yau Laraba cewa an sami isassun hujjoji da za a iya tuhumar Alexandra Petrov da Ruslan Basharov a kan yin amfani da gubar Novichok saɓanin dokokin makaman guba. Da yan zagon ƙasa don kashe Sergei Skripal da kuma yunkurin kashe jami'in da diyarsa da kuma wani ɗan sanda wanda shi ma ya shaƙi gubar. Ms. Hemings ta ce Burtaniya ba za ta nemi Rasha ta maido da mutanen ƙasar ba, saboda kundin tsarin mulkin Rasha bai amince da maida ƴan ƙasar wata ƙasa ba. Amma ta ce an ba da sammacin kama su ko da sun shiga wasu ƙasashen da za a iya ta saƙiyarsu zuwa Burtaniya. Matsin lamba Amurka akan India na ta dakatar da kai mai Rasha da daina sayan makamai daga Rasha din kasar da India ke dauka a matsayin kawa a yankin suna cikin muhimman batutuwan da za a tattauna akai a yayin da India da Amurka ke shirin yin wani muhimmin taron tuntubar juna da zama karfafa dangantakar siyasa da dabaru. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis za su gana da takwarorin aikinsu wato ministan harkokin wajen India Sushma Swaraj da kuma ministan tsaro Nirmala Sitharaman a birnin New Delhi gobe Alhamis. Ganawar wadda aka dage har su biyu a baya na zuwa ne a daidai lokacin da ake kokarin karfafa dangantaka yayin da kasashen ke kokarin daukan matakan samun daidaito da China. Wani batun kuma da za a tabo a goban shine karfafa wata yarjejeniya wadda za ta ba India damar shiga tsarin fasahar zamani na yin makamai da kuma ba dakaran damar yin musayar bayanai. Yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen yakin shekaru 17 da Amurka ke jagoranta a Afghanistan na samun goyon baya a cewar sakataren tsaron Amurka John Mattis. Ko da yake ya ambaci hanyar tattaunawa a bude take, Mattis bai faɗi tattaunawar sharar fagen da rahotanni suka ce an yi tsakanin Amurka da 'yan Taliban a Qatar ba. Idan hakan ya tabbata, to wannan ce za ta zama ganawar kai tsaye ta farko da Amurka ta yi da 'yan Taliban a cikin shekarun da suka gabata. Haka kuma Mattis bai ce ko akwai wasu sabbin abubuwa da suka kai ga yin wannan nazarin ba. Amma duk da haka ya ambaci yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da 'yan Taliban da gwamnatin Afghanistan suka ayyana a farkon shekarar nan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na ikirarin cewa labarai da abubuwan da aka faɗa cikin wani sabon littafi da aka rubuta akan shugabancinsa an yi su ne bisa ƙarairayi don a yaudari jama'a. Wasu abubuwa daga cikin littafin akan shugabancin Trump da wani ɗan jarida da aka ce ya taimaka wajen kawas da Richard Nixon daga kujerar mulki ya bayyana gwamnatin Trump a matsayin wadda ke fuskantar juyin mulki da rashin kwanciyar hankali a cikin watanni 19 da aka kafa ta. Littafin mai suna Fear, Trump in the White House, mai shafi 448, wanda Bob Woodward ke shirin fiddawa ranar 11 ga watan nan na Satumba, ya bayyana yadda hadimai ke kwashe takardu daga teburin Trump da kuma yin wasu abubuwa da suka kaucewa kudurorin shugaban. Littafin ya kuma bayyana Trump a matsayin kidahumi a kan lamuran da ke faruwa a duniya, kuma fadarsa ba ta aiki yadda ya kamata, sannan kuma cike take da rigingimu kala-kala. Ko da yake 'yan jarida da tsofaffin ma'aikatan fadar White House sun taɓa bayyana kwamacalar da ta dabaibaye fadar a baya. Mutumin da aka tsaida don cike gurbin alƙalan kotun ƙolin Amurka, Brett Kavanaugh, ya wani jiya Laraba yana amsa tambayoyi a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Ƙasar da ke ɗaukar bayanan tabbatar da shi a matsayin sabon alƙalin kotun ƙolin Amurka, inda ya faɗa wa 'yan kwamitin cewa a tasa aƙidar kamata ya yi alƙalai su fassara doka amma ba su yi dokar da kansu ba. Waɗannan ne kalamansa a lokacin da ya fara jawabi jiya a yayin da aka fara tantance shi, wanda shugaba Donald Trump ke fatan Kavanaugh ne zai zama alƙali na tara a kotun ƙolin Amurka. Ana sa ran a zaman yau 'yan majalisar dattawan za su yi mashi tambayoyi akan batutuwan zubar da ciki da manufofin kawo daidaito al'umma da yin amfani da ƙarfin iko da kuma cece ku ce akan aƙidan addini game da 'yancin masu canza jinsi ko auren jinsi a ƙoƙarin da suke yi na gano ko Kavanaugh ya cancanta ya zama alƙalin kotun ko a'a. An fara zaman na jiya Talata da tada jijiyoyin wuya, inda 'yan jam'iyyar Democrat suka yi ƙoƙarin su ɗage zaman. A wani gefen kuma, muryoyin wasu da basu amince ba da ke jefawa wasu daga cikin 'yan majalisar dattawan baƙaƙen maganganu duk suka hargitsa wurin.
Duniya kenan, ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Labarin buɗe taskar rahotannin da rahoton da ke cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ɓangaranta mai yaƙi da 'yan fashi da makami da sace mutane zai tsaya bakin aikin da aka shata masa. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce daga yanzu rundunar nan ta musamman mai yaƙi da 'yan fashi da makami ba za ta wuce gona da iri ba, za ta tsaya a matsayinta na yaƙi da 'yan fashi da makami da masu satar jama'a don neman kuɗin fansa. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mr. Adekoju Ilori, shugaban kwamitin sake fasalin rundunar ta YAPSAS a shiyar kudu maso yammacin Najeriya ne ya tabbatar da hakan a Ibadan.
Armed robbery, and kidnapping in the border. Other functions to be performed are for other police formations.
DCP Adekoju Ilori ya ce babban aikin rundunar YAPSAS shine su yi yaƙi da 'yan fashi da makami kuma da satar mutane don neman kuɗin fansa. Wasu ayyuka kuma wasu rundunonin 'yan sandan Najeriya ne za su gudanar da su. DCP Ilori ya ce tuni babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bada umarnin rundunar EFSAS da bi umarnin yaki da ka'idodin EFSAS a fadin Najeriya. To ko menene yan Najeriya za su ce a game da wannan sabon matakin da rundunar EFSAS ta dauka na tsayawa iyakarta?
Sunana Abubakar Barkono. Gaskiya rundunar yan sanda Najeriya abinda suka dauka in dai za su tsaya akan aikin da suke yi na yan fashi da makami da masu sata mutane, in dai za su tsaya a haka to aikin su yayi kyau. In dai har ba za su koma irin aikin da suke na daba na kwanta tama wadanda basu ji ba basu gani ba, ana iya ayi haƙuri da su a ci gaba da aiki da su. Amma har sun canza yadda suke cuta ma mutane, gaskiya aiki da su ba zai yi ba. Su kama mai laihi a madadin mara laihi, su je su cuta ta mai, gaskiya bai yi ba. Amma in za su tsaya akan aikin su na fashi da makami barayi da sauran masu garkuwa da mutane, to gaskiya aikin su yayi kyau.
Kirmizi a faruwa da cewa magana gwamnati suna yi su ba ina da cewa sabare wode san suna yi ba da cewa suna kama mutane ba fadi ba yi laifi kana kama gida kana kama kana yayi mu ba da shi ba da cewa ba magana gwamnati yanzu ina da cewa.
To amma yanzu rundunar yan sanda ta Najeriya ta ce SAS ba za su sake kama kowa wanda bai da laifi ba, sai masu sata mutane da kuma masu fashi da makami.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To daga batun tsaro sai batun labaran ƙarya, wanda kungiyar yan jaridar Najeriya Reshen Jihar Filato ta ce za ta ci gaba da wayar da kan mutane akai. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar yan jarida Reshen Jihar Filato ta ce za ta bada tata gudunmawa wajen faɗakar da jama'a su yi hattara da labarun boge da ke wanzuwa musamman a kafofin sada zumunta na zamani. A cikin ayyukan da kungiyar ta shirya a wannan mako da ya kasance makon yan jarida a Jihar Filato, shugaban kungiyar Mr. Paul Jatau ya ce labarun ƙarya sau da dama su ne ummul aba'isan tashi-tashin hankula da ake samu ba ma a Najeriya kaɗai ba, har da wasu ƙasashen duniya.
So muna so ne mu gaya wa jama'a cewa ba kowane ne da ke magana nan shine dan jarida ba. Akwai mutane da yawa da suka da handset na sayan sai su zauna a dakunan su sai su yada labarin da ba daidai ba da wanda zai kawo mana rashin zaman lafiya da abubuwa haka. So muna so mu ne mu jarayin jama'a zuwa gurin su gane cewa ya kamata su yi hankali da kowane labarin da suke samu.
Kungiyar yan jaridan ta kuma ziyarci sansanin yan gudun hijira da ke haifan a karamar hukumar Barikin Ladi, inda ta tallafa musu da abinci, tufafi da sauransu. Mai magana da yawun yan gudun hijiran Mr. Iliya Makam, wanda ya nuna farin cikinsa da ziyarar yan jaridan, ya gabatar da bukatunsu kamar haka.
Akwai mata masu ciki, rashin magunguna, akwai yara kuma da suna fama da cututtuka, rashin magani, sannan kuma akwai masu hepatitis. Ba kowane abinci ne suke ci ba, wani lokaci su samu abin da za su ci, wani lokaci su kwana da yunwa don ba abincin su din nan. Muna addu'a da gwamnati domin ta koma da kowa a gidanta. Kwanakin baya mun ce mu koma gida, still Fulani in sun ga mutane su koma sai su sake rita harbi, su sake sa mutane tsoro su koma domin ba jami'an tsoro.
Ita ma Binta Bello daya daga cikin yan gudun hijiran tace suna bukatar abinci.
Yanzu idan an ci abinci da dare sai wani dare. Yara kuma su da dadan yi musu ko kunu wani lokaci a ba su ko ruwan shayi. Ga wurin kwanciya wannan yana da sanyi ba kadan ba. Gaskiya inda za a yi a taimaka mana da kayan ko kudi ko abinci.
Darakta hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Filato Madan Juli Bala tace a yanzu haka akwai yan gudun hijira fiye da 38,000 a sassa daban-daban da ke bukatar taimako.
Mutanen nan suna son su koma gidajensu, amma domin rashin zaman lafiya har yanzu akwai damuwoyi a cikin wayannan kauyuka da sun fito. Ba security, ba sojoji ko polisawa wanda za su garanti safety nasu. Domin haka muna roko har yanzu gwamnati a yi kokari wanda za a samu security a wannan wuraren domin mutanen nan su koma gidajensu. Suna kuka abinda suke so yanzu shine su koma gidajensu kawai.
Kungiyar yan jaridan da ita ce ayyukan da za ta gudanar a wannan mako zai ba da dama ma mambobinta gudanar da wasanni da tattaunawa don inganta aikin jarida. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To bari mu rufe taskar rahotannin da labarin da ke cewa wasu al'ummomi da ke tsakanin Najeriya da Kamaru sun gudanar da zanga-zangar lumana domin neman 'yancin cin gashin kansu. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
muna neman yankin kamu kuma mun samu yanzu tunda abin ya fita mun gode
irin gangamin fadakarwa kenan da al'ummomin yankin amana wato yankunan Najeriya da kamar da kasar Burtaniya ta mulka a baya wanda bisa doka ke maga kashin kulawar majalisar dinkin duniya UNO wato yankunan da ake walakabi da yankin amana su dai wadannan al'ummomin su ma son matarukan bita da kuma fadakar da juna ne a Najeriya biyo ba babban taron da suka gudanar a Bamin da na kasar kamar domin ko suna wa kasashen biyu yarjejojonin da kulla da majalisar dinkin duniya a shekarun baya to kome wadannan al'ummo ke cewa ga ma da ta bakin wasu da suka halarci wannan gangami
sunana Samaila Abila Allah ya tabbatar mana da kasar akan kan kanmu da kanmu mu fita a karkashin Najeriya mu fita kan
ma dai wanda tijo a wannan tafiya yace ko za su bi ta ruwan sanyi ne domin ko hakan su ta cimma ruwa
sunana PNB Masaboi mun je wannan wurare mutane sun ashi sun fahimci abin da ke ciki hasan abu da ke faruwa a cikin duniya nan yawancin mutane rashin shina yakan sa mutane su kan jijire daga abin da yake na gaskiya a kafin wani abin muna so gode ma shi Najeriya inda ita take cikin majalisar ɗinkin duniya abin da aka bi ya bi da su haka kamar shi kuma su president a shugaba Obasanjo wanda ya fara aka zo kan Goodluck Jonathan aka zo kan Buhari wanda shi ma da kansa ya ce ya raka da hannu to zai biyaya mun gode ma Ubangiji Allah don ba wani zub da jiri domin wannan gwagwarmaya
kamar yadda aka saba irin wannan gangami shugaban wannan fafutuka wanda har ila yau ke wa majalisar ɗinkin duniya aiki a matsayin jami'in tuntuɓa ta fannin diplomasiya Professor Martin Chiaate ya kamata turo ne da sako na musamman inda a wannan karo ya ce za su ci gaba da wannan fafutuka ta hanyoyin da suka kamata dole fa a ci gaba da fadakar da al'umma tunda ba tun yau ba kotun duniya ta bada hukunci kan wannan lamari kuma ai duk kasashen da abin ya shafa sun sani amma ko yana cikin taswirar duniya ai ko ya kamata waɗannan kasashe biyu su mutunta yarjejeniyar da aka yi domin samun yancin kanmu kamar yadda suka rattaba hannu a yarjejeniyar da aka yi da majalisar ɗinkin duniya kai ai ma ga batun hukuncin kotun duniya a cewar Professor Martin Chiaate da ke zama shugaban wannan fafutuka a yanzu Ibrahim Abdulaziz Sashin Hassan Marwa Amurka daga Jalingo a Nigeria
Mubiya ta Kano mun shige Naija sun dau mulkin kai ba wani ja
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogwa ce karfe 11 na safe da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba wato himma ba ta garago wanda zan gabatar
himma ba ta garago
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Babatunde Ahmed Oduwa kuma mun tsaya ne inda bakon namu zai muna bayanin yadda yake aikewa da kayan mota da yake chip container wato sunduki da su sai lokaci ya daga muna hannu yawa Babatunde nace idan ka hada kayan naka na container tare kuke tafiya ko kuwa kakan bi daga baya ne ko kuma ya abin yake
the container zai bi a wucin yanzu ma a wani ma ba nesif ma ga yana ina Nigeria insha Allah ba nesif ina Nigeria saboda haina mai container a Ghana a Nigeria so ni dai I'm following up but when they want to see we are quite demand already sina the demand a wani human suna so a Ghana ma abu sun kai suna the demand already amma dai ni after get to follow up da ba an ha mutane za su ce we ga story amma yanzu yanzu ba insha Allah ba lesu kwanda ina Nigeria container na is landing a Ghana ma over week na landing so komi I'm monitoring ba we wani ne ni nake I'm prepared so ko wani ko tuis ma na dawo na ga masallan na dawo so sai kuma
to amma baka jin wahalan tahiya ko wani lokaci kana cikin jirgi zuwa Nigeria ganin cewa daga nan zuwa Nigeria wurin awoyi akalla 10 wani abu ne wannan bai damun ka
wannan dai ga ticket ko 1000 ko 800 ya fi ga in kana monitoring ga na ga ma mota guda da ina ya ga ma wai na siya 800 ko 600 to ta kama 2000 gain ne wani samu gains na rich. So when I'm gonna hit 100,000 miles, nothing. That's how I'm gonna go. Each container come on 40 engines and transmission, come on 40 engines and transmission, each guy with two other cars. So when 800,000 or 1,000, like I say, ticket one is no money compared to wearing a Mazda. I'm gonna get some
business.
Yeah. So I say Ghana is one time too much. Yes, Lagos man. Lagos is a little bit here in Nigeria. My is a little bit. Ghana is even more better, man. Because Nigeria to Ghana. Ghana is even more. Yes, man. I want to try Dubai. I'm always a good. When they don't know Ghana, people say part business. They yeah, see no matter. Because some cars, ba. Hmm. When it's just away, it's a full most in Nigeria. Just away. Ah, sorry. The car not been sold. Yeah, kaza. Story. My brother, he can tell your family. So I must say part immediately. The Zuma by container lamp, a young woman, Nigeria must. They will buy everything. Separate because the roads might be bad. Some people need 4 pounds, some need a shock absorber. Some people need. So especially some people who understand that every American customer, putting for the corner loud. So how could it as part?
Baba tunda ba zai aiki ba kenan kuma baba tunda ba zai ba America ba kenan tun dai ga
ni dai in suna ji a dai kai suna ana da hanjo kaman irin yanzu suna da hanjo sai kuma ba mutane hanjo mutane ma ina sponsoring children a Kaduna a Lagos suna da hearing small mostly last year dai a to say ba wani haki ba su da ayo don zasu bani a FCN $25 haba na yi ba dizo duka suna yi. I said, security, no, honey, maybe, I said, okay, $28, no, honey, how is it, yeah, it's not license. So, you know, I have a business. I'm not expecting, I wonder, I just say, I'm making him, I said, I keep working, and that is happening, 8 o'clock, I come back 8 o'clock, now you double 16 hours, now I'm waiting, I want to know, I can try this, but I won't know. My dream credit, not your credit, sir. You have your loan, not your address, sir, but I have your loan. Na para, I have an idea.
To, yanzu ka biya bank of America kudin ta kenan da karanta.
Yeah, na ba su kudi ai. Ba na ba su kudin su. Ba sai kuna suna kai wani zani ba money. Na ba su kudin su.
Oh, suna cewa ko kana son kari?
Ah, na cikin su ba. Ba wani zan ci wai kaje su 25,000 na ba su kika. Da ci wai. Su ai yanzu sai wai sai zani da 20,000 na ci adu. Na am okay. Yanzu ma suna ci. So yanzu so we are very good my way you are paying. Co 100 to 200 in the night, can't do any beer, but I weigh, but I'm going to pay $100. The next 30 years, not finish paying. I'm only going to pay $100. Can I pay $500? I bet. Then, yeah, that one, this is very good. Yeah, but we can't carry back on your you don't pay back. One day, the very bad money, people don't understand. You call it secure credit. Like a secure credit, come to credit. Then, so $100 is, but in my business, whatever you are, number, if you are. This country, yeah, come out and be doing extra business. Extra business. But actually, we working. You be here for the next. You go to Chicago, and you still be here. I'm gonna. You go. Security. You go. I'm gonna you. Cool. You have to be hearing. Try and do something. Yeah, actually, we some of the reliable in Africa. Go to see yourself once in a while.
Mutan is also seeing. Ya aka yi kai saurin samun wannan rance daga bankin America kuma ganin cewa ba ka rade sosai da zuwa ba kana kammala karatu ne ka fada wannan kasuwanci
na shiga ai na same shi na ba su kudi hannu na ba su amma 1000 ko na ba su kudi sai kodi secure credit sai bankan su kodi secure credit naka ne amma dai da sai jo ka sa is ba wai ba nasu bane secure credit ne naka ne so na ba su sugar kuma ina haiki sugar kudi ga ina haiki so ga everything is sugar sugar kudi daga hetin and daga security sugar kudi so within 2009 to 2010 sugar kudi so say that one this one is very okay kuma banje car business press you buy any kudi so say we after the two credit and 6 months ago one year so say we okay kuma har su bane 25,000 na karba.
To da karba sai aka yaya. Sai dai lokaci ya daga mun hannu ba batun dai. Masu aure a tarbe mu cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Babatun da Ahmed Oduwa da Julie Gration da ta da sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Daga da musa sai ta kare kayan fulani.
To a tare mu din sati domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Wasiƙa mu ta farko a yau ta ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bamu dama mu mika sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan shahararren malamin nan na jami'a wanda Allah ya warsuwa jiya Dr. Habibu Sani Babura. Allah ya ji kansa da rahama. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Kabiru Hassan Malam Maduri a jihar Jigawa. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, mu ma muna mika tamu ta'aziyya ga iyalan wannan bawan Allah. Sai wasika ta gaba ta ce, Salam VOA Hausa, Allah sarki, talaka bawan Allah, talaka Allah kadai ke son ka. VOA Hausa, mun fara da wannan kalamai ne, duba da irin bala'i da muke sha na wahalar hanyar mu. Wadda ta taso daga dirin daji zuwa makoko. Wallahi idan aka yi ruwan sama sai an yi aikin gayya na gyaran hanyar idan za a bi. Wani lokaci ma wani guri sai kadiya sannan a rika maka sannan ka haye. To a ƙarshe muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da ya dubi girman Allah ya sa a gyara muna wannan hanyar. Sako daga Umar na Liliya makoko. Da Bashar Kansila Diri da Zainab Ma'aruf kasuwar gari dirin daji Kebbi jihar Najeriya. Wasika ta gaba ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga jama'a da su dukufa wajen motsa jiki gani irin rahoton da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar na cewa kimanin kwatar al'ummar duniya ne ke cikin hatsari na kamuwa da manyan cututtuka a dalilin rashin motsa jiki. Dan haka muna kira da al'umma da su tashi tsaye wajen motsa jikinsu da fatar Allah ya sa mu dace baki daya. Sako daga Sani mai langelenge Yalwa Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Salihu Isa Fana. A wasika mata karshe kuwa a yau cewa ta yi kasashen duniya da fatar za ku hada karfi da karfi a guri daya domin ku samu nasarar dakile duk wasu ɗan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a. Duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka dimbin jama'a. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a.
To yanzu mun zo ga shirin mu na kashe labarai amma wannan karan a takaice.
Wasu masu gabatar da kara a Burtaniya san kai kara wasu ƴan kasar Rasha su biyu da laifin zagon kasa da kuma yunkurin kisa ta hanyar amfani da guba akan wani tsohon jami'in leken asirin Rasha da diyarsa a watan Maris. An kwantar da Sergei Skripal da diyarsa Yulia a asibiti bayan da aka gansu suma akan wani benci a wajen wasu manyan kantuna da ke birnin Salisbury a kudancin Burtaniya. Matsin lamba Amurka akan India na ta dakatar da kai mai Rasha da daina sayan makamai daga Rasha din kasar da India ke dauka a matsayin kawa a yankin suna cikin muhimman batutuwan da za a tattauna akai a yayin da India da Amurka ke shirin yin muhimmin taron tuntuɓa juna da zama karfafa dangantakar siyasa da dabaru. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren tsaron Amurka John Mattis za su gana da takwarorin aikin su. Wato minista harkokin wajen India Sushma Swaraj da kuma ministan tsaro Nirmala Sitharaman a birnin New Delhi gobe Alhamis. Yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen yakin shekaru 17 da Amurka ke jagoranta a Afghanistan na samun goyon baya a cewar sakataren tsaron Amurka John Mattis.
To madalla da takaitaccen labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu kuma sai idan an jima Allah ya kai mu muna son ku kira mu ne a cikin shirin mu na dare domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan batun takardar tsayawa takara wato form. Shin a saye da kuɗi da yawa ko kuɗi madaidaici? Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Maryam Dauda ta taimaka mu gabatar da shirin da Julie Gresham da ta bada umarni da injinan mu Rob McLean. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa a cigaba da sauraron sashen Hausa domin ku ga Ahmed Usman Kabara nan da Daula Salim da za su gabatar da shirin yau da gobe.